أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم ثلاثة hudu da watan Ramadan shekara ta 1443 Hijiriya, wanda ya dace da shekara da 5 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Darasin mu na jiya mun tsaya a hadisi na 280. Hadisai na baya da muka karanto da 80 ne za a tashi go, to na 278 da na 279 ba mu yi da bayani akan shi ba, tsaida ne muka yi saboda lokacin alisaha yake. Zan mu yi da sabon da ya saura game da bayanan wancan hadisai na jiya da suka wuce na 278, wanda Annabi Musa ya kasance yana yin Banu Isra'il suna bawali suna yin wanka a tsaraice, bangaren su yana kallon al'aura, bangaren Musa kuma yana yin wankan shi shi kadai dan saboda kunya, har zuwa karshen hadisin din. Da kuma hadisin da ke bayanin Annabi Ayyuba wani lokaci yana wanka a tsaraice, sai wannan ta fado mishi ta zinare, fara ta zinare, har zuwa karshen hadisin shi ma. Da ko bayani akan su mu yi da saba dangance da wanka a tsiraice, ya zo a cikin sunan Abi Dawud daga hadisin ya Ala ibn Umayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaktulu bil baras, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana yin wanka a waje shi kadai kuma a tsizir. Fa sa'ida al minbar, sai annabi ya minbari ya gode ma Allah ya yabe shi, sannan sai ya ce lalle Allah mai kumya ne kuma mai yawa tsananin kumya ne, kuma yana son kumya, yana son sutura. Idan ɗayan ku zai yi wanka to ya suturta, ma'ana ya koma bayan wani abu ya fake, kada ya zama na rariya haka nan kawai ke wankan shi. Haka al-Imam an-Nasa'i ya huddo shi, Ahmad ya nassanta cewa makaruhi ne mutum ya shiga wannan al-baraz hammam ba tare da izar ba. Isahaq yake cewa bil izari afdal, mutum ya shiga dush, ya shiga ban daki da gabto yahi alkhairi. Dan hadar Hasan da Hussein radiyallahu ta'ala anhuma wa qad qila lahumu wa qad dakhala al-ma'a alayhima burdan, sun shiga gurin ruwa tare da su kowanne da bargon shi guda, jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai suka ce inna lil-ma'i sukkan, an tambaye su me yasa kuka haka, suka ce inna lil-ma'i sukkan, ruwa ai yana da mazaunai cikin shi, suna nihin aljannu ruwa. Wa qala Isahaq yake cewa law tajarrada rajulun Allah yakuna ithman, koda a ce mutun zai yi wankan shi tsaraice, amma muna kyautar san ya zamana ba lahi bane, ba zanubi bane yayi, amma dai ya kiyaye. Wa hatajabi tajarrudu Musa, kuma akai hujja da tajarrudun Musa. A cikin wannan hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo, mahallu shahirin shine wankan Annabi Musa da yake yi a tsaraice, ya nuna halaccin hakan. Haka nan shi ma baina ayyuba yaktasil uryanan, kenan shi ma ya nuna halaccin hakan. Duka abin da suke magana suna bayanin mustahabbanci ne. Na biyu, Banu Isra'il, hadisin na Banu Isra'il, wannan hadisin al-Imam Muslim ki kadai ya shi ma ya huddo shi a cikin malaman hadisi guda 6, da yake cewa yaktasuluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd, suna wanka a tsareci bangaren suna kallon al'aula bangare, yace yana yuwa ya kasance halaka ne a shari'ar su. Musa kuma ya kasance yana kaurace ma abun ne dan saboda kumya, kuma dan saboda tsabtace kanshi da kuma kumya da kare mutuncin shi. Kuma suka ce yana yuwa ya kasance haramun ne a cikin shari'ar su, kamar yadda yake haramun ne a cikin shari'ar mu, mutane jama'a su taho suna wanka gungu guda kuma kowa a tsareci, wannan shi haramun ne a shari'an. Kuma sun kasance suna yin wasa akan haka nan, kin shine aka an ka hakaito abin ne ta huskar zargin su. Ibn Battal, Allah mashi rahama, shi ya tabbatar da wannan magana. Tabi yake cewa abin da yake nuni akan cewa sabo ne suka yi, kuma sun hau sun yi narraba ta Annabi Musa ba, yace izkana huwa yaktasil haysu la yarahu ahad, dan gashi shi jagoran yana wanka a inda ba wanda yake ganin shi. Asali ko da Annabi in yana magana ko kuma yana aiki abu ne aka cire to aka cira to abin da ya tabbata daga gare shi a matsayin shari'a ne ba a matsayin shi karan kanshi ba a rayuwar shi ta karan kanshi mai dulubul khalwa kuma yana neman kadaita shi annabi Musa alaihi salam to yayin zaman wajibi gare shi su yi koyi gare shi yace da a ce wankan shi a tsareice wankan su a tsareice ba tare da ba haramci bane ba annabi Musa da ya tabbatar da su akan wannan kuma yin hakan kin koda ya tabbata cewa haramun ne ko halaka ne a cikin shari'ar su sai an koma mas'ala usulul fiqh ya shar'u man qabluna shar'u lana amla shari'a wanda ke gabanin mu shari'ar mu ce ko kuma ba ta mu bace ba summa lam takfuhu al mukhalafa hatta azu kuma busu wada ta ba game da saba mushin da suka yi suke yin abin da ba shi bane sunna shi annabi Musa sai da suka cutar da shi suka nasaba shi zuwa ga cewa goyiwa gare shi Allah ya bayyana musu kubuta shi ta hanyar wani abin da ya saba ma al'ada ya keta al'ada dan ya nuna musu kai karshe wajen gaskiyar annabi Musa kuma da cewa an tsaida hujja a gare su dutse dai tashi je da gudu ya kai kayan wajen su ya saba ma al'ada kuma bugun da annabi Musa ya ma dutsin shi ma sai da alama tana nan har yau shi ma ya keta al'ada duka wannan Allah ya yi dan ya nuna musu ne yace fa zahaba maratan yaktasilu fa wada asabahu ala hajarin ya aza dutuhar shi a bisa wani dutse annabi Musa ya aza shi ne alaihi salam ya shiga ban daki uryana kuma yake nuna mana halaccin haka kamar yadda ya gabata wa amma sharih ya ibn battal amma mai sharhi ibn battal saboda malaman sharhin sahih al-bukhari duwanda kai ji ya ce a sharih suna nihin al-imam daudi ko kuma al-imam ibn battal dan su ne manyan masu sharhin sahih al-bukhari na harko ibn battal babban malamin malikiya ne da ya rasu yan shekara 400 da wani abu duwanda suka zo sharhin sahih al-bukhari bayan shi suke to shi yasa ibn mulakin zama yana cewa ash-sharih haka nan ibn hajar in zai kawo magana daga daudi sai rika cewa daudi ash-shari fa kala yake cewa inna fil hadisi dalilun lalle cikin hadisin wannan munura da kyau inji al-imam ibn battal Allah mashi rahama yake cewa cikin wannan hadisin musawara ha shekara shi 400 da wani abu da rasuwa dalili ne alal nazar ila al-awra inda darura dalili ne akan duba zuwa ga al'aura lokacin da ya kasance darura ce ta sa'adda iya ila zalik wanda darura ce ta yi kira akan ai haka nan kin min mudawatin ta huskarin wani magani aw bara'atin min maruni bihi ko kuma a kubutar mutun gami da abinda aka gehe shi da shi min al'uyub na aibu ka wal baras kamar tutar baras wa gairuhu da wani wannan kamar yanzu da ake cikin tadawur na zamani na cigaban likitanci aka gehe mutun da cewa baras ne aka yi a tai likita a auna kuma ya halitta likitan ya kalli al'aurar shi ko da mace ce haka nan ita ma mace a hali na cuta yace min al'adwa'u allati yatahakamu an-nasu fiha mimma la budda fiha min ru'yati yace ahli an-nazar biha yace ta daga cututtukan da dukkan wanda babu makawa sai masana abun sun duba sun gani to babu matsala wannan ganin al'aura dan saboda darura ce ta halitta wannan fala ba asbir ru'yatul awrat lil bara'a min zalika yace babu lahi aga al'aura muni dan saboda tabbatar da kubuta shiga mi da wannan abun yace auli isbatul ubi fihi ko kuma dan saboda tabbatar da wani aibu kamar mutum zai auri mace baras tana cikin cutar da za a ce mutum ba zai auri mace ba ko kuma tana da yancin ta ce ba ta aure shi ba yana da baras to mi zai tabbatar da wannan shine likita ko kuma ahlul khibra a cikin sha'anin wal mu'alaja ko kuma magani inji al-imam ibn battal Allah mashi rahama duka wannan yake nuna mana cewa abinda muke ciki idan har darura ta kama na likita sai ya ga al'auran mace ko kuma mace ce likita sai ga ta ga al'auran namiji dan saboda magani idan ya zamana darura wannan babu matsala akan shi to amma ai sakaki akan shi ya zamana akwai mace wanda take kula da mata kuma ya zamana sai namiji zai karba aihuwa ko wannan kuma ya zamana maguzanci matukar dai akwai wanda suna iya tsayuwa su yi a cikin mata ko kuma cikin maza su ma akwai wanda yana iya tsayuwa ya ma maza wata cuta da bukaci sai an ga al'aura namiji to wannan sai a tabo namiji yayi saboda akwai wani namijin wanda zai iya yi sabanin a ce babu wannan ana zancan halin darura ibn battal Allah mashi rahama yake bayani babban malamin malikiya ne Allah mashi rahama yace fihi ma yadullu ala anna Allah kammala anbiya aw khalqan wa khulqan kuma cikin nan akwai dalili da yake nuna mana cewa Allah ya cika annabawa sun zamana kamilallu ne a wajen dabi'a kamilallu ne a wajen halitta kuma ya tsarkake su daga dukkan wani aibu daga dukkan wata nakasa da samun lahiya daga dukkan wata alloba da aibu wa auratu wa awaridu ma yaquli yaqub wani abin da zai dan gitto mutum ba zai hujja ba da wani abin da ya gitto ga ciwo ga yaqub da ciwo na ayuba alaihi salatu wassalam dukkan su wannan cuta ce wanda ta gitto kuma aka warke ta wuce mutum ba zai abin nan da su ba zai ce ba ga sunan annabawan Allah an aza musu cuta wanda har ta taba wannan kinsu ta zamanin na kasu ne to amma bata meke ba cuta ce wanda ta zo ta wuce amma cuta wanda zata zamana ta aibuce ta zamana ta dawoma jikin annabin Allah annabawan Allah duka Allah ya kare su daga wannan dan saboda wazifar da ya aza musu kuma wannan aya ita ce sababin nuzul na Allah madaukin sarki da ya sabko wannan aya ta cikin suratul ahzab la takunu kal ladzina azaw musa fa bara'ahu Allahu ma qalu kana inda Allahi wajiha wannan ita ce sababin nuzul wannan cutarwa da Allah yake nihi wannan abin da ya faru na hadisin nan na sahihul bukhari shine Allah ya sa ya sabko da wannan aya kada ku cuta kasance kamar wanda suka cutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam yadda suka ma annabin su to ku kada ku yi ma annabin ku haka nan a cikin hadisin akwai halaccin yin wanka a tsareci kuma magana ta gabata jawazul hirsi ala al-halal wa fadlul gina a cikin shi akwai halaccin mutun yayi kwadayin neman halakin shi da kuma farala ta wadata dan Allah annabi wannan ya kira shi da ayuba ya kira shi da cewa albarka albarka Allah kuma dukiya ce arziki ne na duniya kenan sai nunin cewa neman halak ba wani abun aibu bane na uku jawazul yamin bi sifatin min sifatillah halaccin yin rantsuwa daga wata sifa daga sifofi na Allah madaukin sarki sai sabon darasi da zamu tashi na yau babu na 21 a cikin kitabul gusul babu tasattur fil gusul inda nas baban da ke bayanin suturtuwa a wajen wanka wajen mutane in zaka yi wanka ka samu gurin da mutane ba su gani hadisi na 280 al-imam yake cewa Allah mashi rahama da sana Abdullah ibn Maslama an Malik an Abi Nadar maula Umar ibn Ubaydullah anna Aba Murra maula Ummu Hani bint Abi Talib akhbarahu ya ba shi labari annahu sami'a Ummu Hani shi yaji Ummu Hani bint Abi Talib taqul tana cewa zahabtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fatahi na tahida zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara fatahu Makkah ta yagtasul yana wanka wa Fatima tasturu Fatima tana suturce shi fa qala sai yake cewa man hazihi wacece wannan fakurtu sai yake cewa ana Ummu Hani ini ce Ummu Hani wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a wannan litafi mai albarka guri hudu wannan shine guri na harko hadisi na 281 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan an al-A'mash an Salim ibn Abi al-Ja'ad an Quraib an ibn Abbas an Maymuna qalat satartu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa yaghtasilu min al-janaba nama annabi sallallahu alayhi wa sallam sutura yana wanka daga janaba fa ga salaydahi ya wanke hannun shi summa sabab yaminihi ala shimalihi sannan ya zubo da dama shi akan hagumkin shi fa ga sala farjahu sai ya wanke gaban shi ma asabahu da abin da ya same shi summa masahabi yadihi ala al-haidi sannan sai ya shafa da hannun shi akan katanga awil ardu ko kasa summa tawadda wudu'ahu lis-sala sannan sai ya arwala arwala shi ta salla ga ila rijlihi bata banda kafahuwan shi summa afada ala jasadihi lama sannan sai kwararo ma jikin shi ruwa summa tanaha sannan sai ya koma hura fa ga sala kadamaihi ya wanke digadigen shi yace taba'ahu abu awana ya mushi mutaba'a da ibnu fudail fi satar a wajen magana sanya sitira wannan hadisi al-imam al-bukhari ya kawo su ne da nihin ya tabbatar da cewa mutum in zai yi wanka ya kamata ya samu guri wanda zai zamana sitirtacce gami da idanun mutane kuma wannan abu ne wanda dabi'a ma ta tabbatar da shi yana da suna daga cikin hadisan da wannan bawan Allah yake raddi akan su abul jabbar akan cewa ga Fatima tana sitirce Annabi alayhi salatu wassalam yana wanka da kuma Ummu Hani abubuwa ne wanda kowane guri yana da al'adar shi kuma kowace mutane suna da sabanin bi'ar su a wani abin da zaka dauka ka wanga yana daga cikin asbabu na mushkilul hadis ikhtilaful bi'at sabawa bi'a wani abin da zaka gani cikin hadisi an ce an yi kaza ka dauka cewa kai wannan ya saba mu hankali to kai a gare ka ne saba ma hankali na saboda bi'a ta zama ɗaya kuma lokacin ya zama na ba ɗaya ba ko a yanzu haliyan ma da ake zama na wani abin da zaka ga wasu sun yi a wani guri kai a nan gurin ba zaka yi shi ba cikin mujtama'in ku in kai yi shi abin kumya ne ba zai yiwu ba ma'aihi da zo ya rungumi diye shi katuwa ta isa army a wajen wani guri a wata biak a Misrawa ma ba wani abun kumiya bane ba ya huto daga bulaguro diye shi ta isa army ta zo ya rungume ta abun nan yanzu in kai zakai a titi anan gurin mahaukata za a dauke ku diye ka ta cikin ga to amma kuma su rike bi'a su ba ta dauki abun alahi ba babu ma wanda zai tuna zai yi mamakin cewa abu ne wanda yake na mamaki wanda ai bai kamata ba an ku ga abin da suke yi to bi'a su ce ta ba su haka nan kuma ba haramun bane kai ma da baka yi kumiya ce ta hana kuma dan saboda bi'a ka ta hana ba Allah bai hana ka kenan haka ne irin wannan abubuwan abubuwa ne wanda ba su haramta ba dan wani yayi bi'a su ta ba su damar yi baka zargin wani ka ce me yasa ai wani yayi kaza yana daga cikin asbabu na istishkalul hadith an-nabawi اختلاف نبيئة والإجماع قائم على وجوب ستر الأورات على عيون الناظرين إجماع واجبين أكان كما هو أبن دمكي مغانا باوي تاجي تايس إبن فاطمة النبى عليه الصلاة والسلام ينا وانكا كما تانا كاللنش باوان نهو أنن باب وتبيئة دزتا حال التوان نان أبن أما سينش نما أيهنت ستر چي وا أدو كي وان أبو أسلس چي كما يدامك غدي وان نان صحابن أتكين سنن أبي داود ya sitarce annabi alayhi salatu wassalam da zai ba wali ai bayan shi ya bada ya kallo wani waje daban shi kuma annabi alayhi salatu wassalam yake biyan bukata shi da babu ce gwanna ba dadi babu wani abin da za a sitarta da shi yace ijma'i yayi tsaye akan cewa wajibi ne mutun ya kiyaye al'aura shiga mai da dukkan masu kallo asalin wannan kuma abin da ke gaskata wannan hadisan wannan guda bi kuma abin da yake tabbatar da shi ya ayyuhal ladzina amanu laysa azinkum allazina malakat aymanukum allazina lam yablughul hulum minkum salasa marat wannan Allah yana tabbatar da cewa a nan gurin mutun ya kiyaye al'aura shi gami da kallo shine wanda guraren wannan guda uku in bayan da su babu gurin da Allah madaukin sarki yayi umarni ya bada damar akan abin da su Allah madaukin sarki ya bada dukkan sauran lokuta mutun ya je zuwa ga wajen mutum amma wannan lokutan sai Allah madaukin sarki yayi umarni da a boye mutum kada ya je gidan wani me yasa ran saboda lokaci ne na bayyanar al'aura lokaci ne da mutum yake huta sai Allah ya ce salasu auratul lakum wannan lokuta guda uku an sanya su al'aura ne gare ku wannan lokuta guda ki gabaki ɗaya abin da yasa Allah ya haramta dan saboda lokaci ne da mutum yake kadaita da iyalan shi kuma lokaci ne da yara ake tsoratarwa ake hanawa gami da su kasance shiga wajen mutane ko kuma shiga wajen mata dan saboda al'ada ta gudana akan cewa wannan lokuta ne wanda mutum a gida yana iya hudda kayan shi yana hutawa wa qala ta'ala Allah madaukin sarki kuma yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka ce ma mu'minai maza su rumtse idanuwansu wa yafzu furujahum su kiyaye gaban su shine nan gurin ita ce malaman tafsiri suke dukkan inda cikin aya a cikin alqur'ani take bayanin cewa kiyaye faraji tana nihin gami da zina illa wannan guri guda daya shi kuma wannan ana nihin gami da gani na ido su tsare al'aura gami da kan wani ya gani shine nan Allah madaukin sarki yake ne annabi alayhi salatu wassalam yace la ya dufu bil baiti uryana daga yau kan wanda yayi dawa fi a ka'aba azr fa kama la yahillu li ahadin kama yadda jahiliya can su sun kasance in zasu taho ka'aba aikin hajjin su na jahiliya da mazan da matan dukkan su ka'aba dawa fi zir suke yi kuma suna da hujjar su ba zan mu je dakin Allah ba da kayan da mun saba ma Allah da su to sai su te suna yin dawa fi tsarara gabaki ɗaya da mazan su da mata to annabi alayhi salatu wassalam da Allah ya sauko wannan yace la yadufu bil baiti uryana kada wani ya dawa fi a ka'aba azr fa kama la yahillu li ahadin an yubdi an farjihi kama yadda bai halitta ba ga wani ya bayyana gaban shi al'aura shi ba tare da darura ba da tayi umarni gami da haka to haka nan bai kuma halitta bai kallo zuwa ga al'aura wani in ba darura ta sa ba malaman fatawa dukkan su sun yi ijma'i gabaki ɗaya na musulunci kama yadda ibnu battal ya cirato cewa dukkan wanda ya shiga ban daki ba tare da wannan ba tare da mi'izar ba tare da gabto ba shahada shi ta fadi wannan maganan Malik ce da Sufyanu Sauri da Abu Hanifa da ashab da daliban shi da kuma al-Imam Shafi'i me yasa dan saboda yayi wani abin da ya zubda muru'a shi hadisi babe na gaba babe na 22 babin idza talamatil mar'a baban dake bayanin idan mace ta yi mahalki al-Imam Bukhari Allah mashi rahama yake cewa hadisi na 282 حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمى عن ام سلمى ummul mu'minin uwan mumma ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan annaha qalat take cewa ja'at ummu sulaim ta zo imratu abi talha matar abu talha ce ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah take cewa ya ma'aikin Allah innallaha la yastahi min alhaqi Allah madaukin sarki bai jin kumbiyar sanya gaskiya gami da fadar gaskiya wani abu ya kasance na jin kumya ne dan saboda shi Allah yake hudin gaskiya bai haka nan yace hal almar'at min gusulin izahiyya ta'lamat shin mace tana da wankan janaba idan tayi mahwalki faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am eh za ta yi wanka izara'atil ma idan ta ga ruwa idan ta ga manima ana dan saboda idan a cikin mahwalki ne sai an inzaliya tabbata ake wanka yake wajabta mai sharhi al-imam ibn al-mulaki ne yake cewa ijma'i ya tabbata yayi tsaye akan cewa mace mata su ma suna yin mahwalki na saduwa kuma su idan suka ga mani wajibi ne wanka gare su kamar yadda yake ga namiji hukuncin su hukunci ɗaya ne ga namiji a cikin wannan gurin haka nan huwa qa'imun ala anna ar-rajul idza ra'a fi manamihi annahu talama aw jama aw lam yajid balalan la gusla alai kuma haka nan malamai sun yi ijma'i akan cewa idan mutum a cikin mahwalki yayin mahwalkin saduwa ya tashi bai ga ba wani jika a jikin tahashi kuma bai ga ba wani alamun mani to babu wanka a gare shi to yace amma sun yi sabani idan ya ga wata jika kuma bai tuna ba cewa wani lokaci yayi mahwalkin ya ga jika a jikin tahashi ta mani amma kuma bai da tabbas kin ta ruwa dai bai da tabbas kin mani ne kuma bai tuna ba cewa yau shi mahwalki wasu suka ce zai yi wanka kuma an rawaito daga ibn abbas da sha'abi da sa'id ibn jubair da nakhai ibrahim nakhai kenan da ahmad yake cewa ahabbu ilayya an yaktasila abinda nahi so gami da shi yayi wanka illa rajulan bihi ibrada sai dai mutunan da ya kasance yana da ciwo na wannan ciwon sanhi wanda shi ko da yushe kamar yana da mai sarsal baul ne yana iya samun jikar ko da babu mahalikin ishaq yake cewa zai iya yin wanka idan ya kasance ya samu jika ta mani a tare da shi ko da bai tuna ba cewa ga mahalikin da yayi an rawaito daga hasan yana cewa idza kana tashara ila ahli fi awwalil layli idan ya kasance ya kusanci iyalan shi da daddare farkon dare fajada min zalika balla sai ya samu jika gami da haka fala gusla alaihi babu wanka a gare shi wa illa me kun kazalika iktasala idan ko bai kusanci iyalan shi ba kawai da ya tashi ne ya ji jikar to wannan babu wanka a gare shi wa fihi qawlun salis a cikin mas'ala akwai magana ta uku wa huwa annahu la yaktasul hatta yuqina bil ma'ud dafiq shine cewa ba zai yi wanka ba sai ya samu tabbas kin mani ya huto haka za kala mujahid haka mujahid ibnu jabr yake wada babban dalibin ibnu abbas kuma haka nan magana qatada ibnu da amatu sadusi kamar da asar kinsu yana cikin ibnu abi musannab na ibnu abi shayba Allah mashi rahama malik yake cewa nan bil munasaba mun tashi mu nuna muku wannan musannab na al-imam ibnu abi shayba malamin muslim malamin al-imam al-bukhari wanda Allah mashi rahama mujallad wajen 30 har yau ba a samu wanda ya mishi sharhi ba malamin bukhari ne malamin muslim ne muslim ya yi cika rawaitawa daga gare shi malik na'am yawa dan uwan abubakar shikin ne ai muke magana abubakar ibnu abi shayba malik yake cewa da shafi'i da abu yusuf ya kitasalu idza alima bil ma'id dafiq zai yi wanka idan ya san da cewa ruwa mai tunkuda juna ya fito da gare shi shine mani kamar da yake cikin al-hidaya ta al-imam badruddin al-aini Allah mashi rahama babban malamin undatayin hanafiya ne al-imam badruddin al-aini bayan yana da umdatul qari mujallad 25 yana da al-binaya sharh al-hidaya mujallad wajen 40 yana da kuma nukhabil afkar sharh ma'ani al-asar ma'ani al-asar na al-imam ad-dahawi shi kadai matanin shi wajen mujallal 15 ne to badruddin al-aini ya mushi sharhi nukhabil afkar fi tanqihi ma'ani sharh al-asar yin mujallal wajen 42 kuma duka wannan shine wanda wannan malamin yake dauko karmar cewa wa al-qasitar bayni wa bainahu wa inni la fil hujrati Abdul Jabbar yake cewa ga ta karman nan Badruddin al-Aini gagara shi ta yi gagara ta yi ya tamna ta dan bai dauke ta ba abun tamna ne shi yasa bai ma tamna ta ba Badruddin al-Aini wanda bai san shi bane zai yi tunanin malamai sun sallama mishi a wajen rubuce-rubuce da kyan rubutu waqala al-Khattabi al-Imam al-Khattabi yake cewa zahiruhu yujibu al-iktisala izara al-billah zahirin hadisin yana wajibta yi wanka idan mutun ya ga jika wa in lam yataykan annahu al-ma'ud dafiq ko da bai tabbas kin cewa ruwa ne mai tunkudar juna in ji al-Imam al-Khattabi yace kuma wannan shine ra'ayin tabi'ai masu yawa kuma shine malamai masu yawa suka tahi akai cewa la yajibu alayhi ta'alam annahu balalun min al-ma'id dafiq wa ka bai zamana wajibi gare shi ba sai ya samu tabbas kin cewa mani ne fito daga gare shi kamar yadda yake cikin ma'alimus sunan sharhin sunan Abi Dawud na al-Imam al-Khattabi sai babu na gaba babu na 22 babu arqil junubi babun dake bayanin jibina mai janaba wa anna al-muslima la yajus kuma cewa muslimi bayyana jasto ba najasa bane hadisi na 283 al-imam al-bukhari ke ce haddathana ali ibn abdullah qala haddathana yahya qala haddathana humayd qala haddathana bakar an abi rafi an abi huraira anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi ya gamu da abu huraira kenan fi ba'd tariqil madina a cikin hanyar madina wani bangare na hanyar madina wanda ya karanta umdatul ahkam a can kuma ya aka ce fi ba'di turuk ba tariq ba a can fi ba'd turuqil madina umdatul ahkam nan kuma a wannan ruwaya fi ba'd tariqil madina kenan tana yiwa ne umdatul ahkam anhwani da lafazin al-imam muslim ne dan yayi shi akan muslim mattafaq alaihi al-bukhari wa muslim wa huwa junubun yana da janaba yace fan khanastu minhu sai na boye daga gare shi kamar yake cikin sharul waswasil al-khannas al-khannas shine mai boyewa sai na boye gami da annabi alayhi salatu wassalam kai ya ganni fa zahaba fakta sala sai tahiyayi wanka summa jaa sannan sai zo fa qala sai yace aina kunta ya aba huraira a ina kake ya aba huraira qala sai yace kuntu junuban na kasance da janaba ne fa karhitu an ujalisuka sai naki in zamna da kai ya ma'aikin Allah wa ana ala ghairi tahara ni kuma bani tare da tsarki muga girmamawa ga annabi alayhi salatu wassalam yana cikin halin janaba bai bukatan ma ya gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda kai zamana da shi cikin ba tsarki fa qala sai annabi yake cewa subhanallah wannan kalma ce ta ta'ajjubi yace innal mu'mina la yanjus mummuni bayyana jasa kenan dan kana tare da janaba ba yana nuna ba cewa kai kin najasa ne ba zaka gaisa da ni ba babu matsala mummuni bayyana jasa a cikin hukuncen hadisin nan cikin shi akwai mustahabbancin yin tsarki a lokacin da mutun zai zamana da manyan malamai da masu farala masu daraja dan ya kasance akan hali mafi kamala kamar yadda Abu Hurairah yake kokarin wannan na biyu cewa malami idan ya ga wani abu daga cikin daliban shi ko kuma mabiyan shi wani abu wanda ya saba ma daidai to ya tambaye shi game da wannan abun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Abu Hurairah yace mishi ya akai banga na ganka kuma naga ka bace ban ƙara ganinka ba wa qala lahu sawabuhu wa bayyana lahu hukumahu in yaji bayanin shi sai mishi bayanin daidai kin kuma ya tabbatar mishi da hukuncin na gaba jawazu ta'ajjubi subhanallah ya halitta yin kalmar ta'ajjubi da cewa subhanallah duk da zikirin Allah ne amma a fade shi ba da niyyar zikirin ba da niyyar ta'ajjubi da niyyar abin mamaki arrabi'u na hudu ta'khirul iktisali an awwal waqti wujubihi ashe ya halitta mutun ya jinkirta wankan janaba daga farkon lokacin da ya wajaba gare shi majawazin sirafi fi hawaijihi qablahu kuma yana yiwa ya tashi je yayi bukatun shi ma kafin yayi wankan janaba dan gashi Abu Hurairah da janaban ne kuma suka gamu da annabi alayhi salatu wasalam a titi kuma ba tare da annabi ya nuna mishi cewa ba daidai bane duk da cewa mafi kyau mustahabi shine mutun yayi wankan da wuri amma ba dole bane ba wajibi bane akan shi al-khamis na biyar taharatul muslim hayyan wa mayitan cewa muslimi mai tsarki ne yana rayu ko yana matacce amma a matsayin rayuwar shi wannan ijma'i ne na malamai idan kuma ya mutu wannan shine mafi ingancin magana da gangan al-Imam Shafi'i kamar da yake cikin al-Majmu'u Shar'il Muhazzab na al-Imam Nawawi wa sahahu Qadi Iyad shi ma ya tabbatar da wannan mazhabi a cikin littafin shi Ikmalul Mu'lim al-Imam Qadi Iyad Allah mashi rahama babu wanda ya wallafa akan kiyaye sanin martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi a cikin littafin shi Ash-Shafabi Ta'rifu Huquqil Mustafa to shi wannan Qadi Iyad din da mai rasuwa 400 da wani abu yana da 500 da wani abu yana da sharhin sahihi muslim shi ma babu kamar shi a baban shi dukkan irin wannan mashakil hadisi mukhtalifu alhadis da mushkilul hadis yana daukan su yana warware su a cikin litan shi ikmalul mu'lim mujallal 8 ne ikmalul mu'lim bi fawadi ma sharhi sahihi muslim al-mu'lim kin babban malami ne al-imamul maziri Allah mashi rahama ya fara shi yayi mujallal 2 kenan yar rasu shi kuma da ya taho sai ya cika shi ya bashi suna ikmalul mu'lim bi fawadi sharhi sahihi muslim sai ya kammala shi ba shi sunan cha ikmalul mu'lim to shi ma ya goyi baya akan haka a sharhin da Imam Bukhari kamar yadda abin zai zo cewa muslimi arwayat wata riwayat ibn Abbas ta Bukhari yake cewa al-muslimu la yanjisu hayyan wala mayyitan muslimi bai najasa ko a raye ko a mace kenan wannan ya hudda dukkan wani shakku kuma da hadisin Abu Bukhari hakim ya sa hahashi akan sharadin shaykhai wa sawa'un fi jariyanil khilafil muslim wal kafir, kuma yace duka sabanin ya gudana ne tsakanin musulmi da kafiri, amma wa khusal mu'min bil zikr, an ambaci mummuni da zikiri dan saboda girman shi da karamcin shi, koda kafirin ne yake da janaba ba yana nuna ba cewa mai najasa ne, to amma da yace innal mu'mina la yanjus, dan saboda girman mummunin ne ya abun gakin yake banci mummuni. Wa naqala ibn al-arabi al-ittifaq ala da'arati shahid ba'da al-maut, ibn al-arabi Allah mashrahama Allah ji kanshi mai ahkamul qur'an, babban malamin malikiya yake da ahkamul qur'an da kuma al-insaf fi masail al-khilaf, yana da kuma sharhin sunan at-tirmidhi wanda yake cewa ardatul ahawazi ba tuhfatul ahawazi, wa tuhfatul ahawazi ko koyin suna ne yayi ga al-imam ibn al-arabi ardatul ahawazi, yake cewa a cikin ardatul ahawazi ittifaqin malamai yayi tsaye akan cewa shahidi da annabawa dukkan su masu tsarki ne a raye hakanan cikin makabartarsu, kuma za a bada amsa akan cewa innamal mushrikuna najis, cewa mushrikai najasa ne, ba najasa ta aini ba gangan jiki ake nihi, najasa ta abun nan ake nihi, najasa ta ma'ana ba najasa ta zahiri ba. Ya zo cikin sunan da dara kudini daga hadisin Aisha, la yara ala badani janaba, bai ya ganin cewa jiki yana yin janaba, wala al janaba ardu janaba, kasa ma bata dukan janaba, wala junubur rajulu rajul, kuma mutum ba zai iya goga ma wani janaba ba, kamar yake cikin sunan na al-Imam Dara Kudini, ma'ana ganga jiki bai janaba, ba za a ce batun da wani yana da janaba jikin nashi ma najasa ne, ba a za a taba shi ba, kamar yadda ke cikin wannan hadisin. Bagawi Allah mashrahama mai sharhi sunna, kuma mai masabihu sunna, mai sharhin mai kuma tafsirin alqur'ani, yake cewa ma'ana fadar Ibn Abbas shine abubuwa guda hudu ba su janaba, shine mutun da tuha da ruwa da kasa, yana nihin cewa dan adam bai najasa, jikin su bai daukan janaba ta zaman an ayyaza najasa ne, wala saubi idza albasahu aljunub, hakanan tuha idan mai janaba ya sanya ta, indai ba janaba ta taba ta ba ita ma ba ta daukan janaba, wala al-ard, hakanan kasa ita ma idan mai janaba ya taba ta ba za a ce ta yi janaba ba, hakanan ruwan da mai janaba yayi amfani da shi shima ba za a kira shi janaba ba, kamar yadda yake cikin sharhi sunna na al-hafiz al-bagawi rahimahullah. As-sabi'u na bakwai, annan najasa idza lam takun aynan fil ajsami, najasa idan bata kasance ba kyarara ake ganin ta cikin gangan jiki, to ba zai cutar ba siffarta a cikin tare da mutum, dan saboda mummuni mai tsarkin gabbai ne, kuma yana kiyayewa akan tsarki da tsafta da sabanin kahuri kamar yadda ya gabata. Na takwas, muwasatul fuqara, taimakon talakawa wanda basu da waita lafi qulubil mu'minin, da kuma jayo zakatan wanda suke mummunai, duka a cikin kasancewar da Annabi alaihi salatu wassalam ya ga Abu Huraira, Abu Huraira yana cikin talakawan sahabbai, to dan saboda kula da shi da bashi ihtimami da nuna sanin mutuncin shi, ba wai dan bayyana ba kowa bane irin rayuwar mu ta yau, tunda bayyana shi ba kowa bane, to a wajen Annabi alaihi salatu wassalam yake nuna mishi sa shi a jiki, ya nuna mishi kamar kahima wasu wanda suke da wadata, shine kura da shi Annabi yake bibiyar tafakkurin halayen shi, hamma cewa na ganka ran nan kuma na rasa ka ina kabbi, mutawadu'u lillah, kuma da kaskantar da kai ga Allah, sabanin da kahurai suka nema cewa a kore wannan talakawan da suke tare da Annabi alaihi salatu wassalam, ana so su yi imani, sai Allah ya nuna ma annabin shi cewa shi imani a wajen shi ba magana wadata bace ko wata daukaka ko wani girma, mai imani ko ma wane ne a wajen Allah madaukin sarki shine mai daraja. Babu na 24, al-Imam al-Bukhari yake cewa babul junubi ya kharuju wa yamshi fi suqi wa ghairihi, baban dake bayanin cewa mai janaba zai iya huta ya tahi hayyayi yawo a cikin kasuwa da ma wani gurin. Wa qala ata yake cewa ya hatajimul junub, mai janaba yana iya yin kaho, wa yuqallimu asfaruhu yana iya yanke farcen shi, wa yahliqu ra'suhu ya aske gashin kanshi, wa illa mai tawadda ko da bai arwalla ba. Hadisi na 284, al-Imam yake cewa haddathana Abdul A'la ibn Hammad qala haddathana Yazid ibn Zuray qala haddathana Sa'id an Qatada anna Anas ibn Malik haddathahum, Anas dan Malik ya ba su labari, anna nabiyallahi cewa annabin Allah alayhi salatu wassalam kana yadufu ala nisa'ihi fil laylatil wahida, ya kasance yana kewayo ga matan shi a cikin dare guda, wala hu yawma izin 99 niswa, kuma a ran nan ku annabi yana da mace guda tara. Wannan bayani ya gabata akan shi. Hadisi na 285, al-Imam yake cewa haddathana Ayyash qala haddathana Abdul A'la haddathana Humaydu an Bakar an Abi Rafi an Abi Huraira kala yake cewa laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana junub annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ni kuma ina tare da janaba fa akhadha bi yadi sai ya rike hannuna fa mashaitu ma husainai tahiyya da shi hatta qa'ada har sai da annabi yayi tsaye fan salatu sai na silale na huta fa ataitu rahal safaqta salatu naji masabki na sai na yi wanka summa ji'tu sannan sai na zo huwa qa'idun annabi yana zamne fa qala sai yake ce mana aina kunta ya abahir a ina kake ya abahir huraira kin da hir kin duka ne huraira tasgiri ne na hir da fa qultu lahu sai na ce mishi fa qala fa qultu lahu sai na ce fa qala na ce mishi janaba gare ni fa qala sai ce subhanallah ya abahir innal mu'mina la yanjus mumuni bayyana jasa abinda bukhari kenan na hadisin da ya wuce ne nan kusa da mu abinda bukhari yake nihi nan gurin ya ambata abinda ya ambata cewa janaba la yanjus bi sunnati sariha fihi mai janaba ba najasa bane da sunna kyararawa da take zahiri ta hada abun gashi kyarara wa annahu yajuzu lahu tasarruf fi umurihi kulluha qabla al-ghusl ya halitta yayi tasarrufi cikin lamurran shi na rayuwa gabaki dai tun kahin yayi wankan janaban ma wa yardu qawlu ta'ifatin min as-salaf an yana raddi ga magana ta wasu daga cikin magabata wanda suke cewa wajibi ne a gare shi sai yayi arwalla wanda wannan ba haka bane ba an yi ruwaya daga Sa'ad ibn Abi Waqqas annahu kana idza ajnaba la yakhruju li hajatihi hatta yatawadda wudu'ahu lis-salah ya kasance wannan babban sahabi na annabi idan yana da janaba bai hutawa zuwa wasu bukatun shi sai yayi arwalla irin arwallar shi ta sallah an rawaito daga Ibn Abbas kwatan kwacin shi haka nan Ada'u ya faɗa haka nan Hassan ya faɗa Aliyu da Ibn Umar da Ibn Amri suke cewa la ya'kulu wa la yashrubu hatta yatawadda ba zai ci ba zai sha ba mai janaba har sai yayi arwalla haka Ibn Abi Shayba ya rawaito wannan magana daga gare su daga Aisha da Shaddad ibn Aus dan saboda musannaf na Ibn Abi Shayba matattara ce ta asar na sahabbai da tabi'ai duk wani abin da aka ce sahabi ya aikata ko ya faɗa ko yayi fatawa da shi musannaf na Ibn Abi Shayba zaka samu ya tattaro su da Shaddad ibn Aus da Sa'id ibn Musayyib da Mujahid da Ibn Sirin da Zuhri da Muhammad ibn Ali da Nakhai sai ya kafa musu dalili da hadisin Aisha kana idza arada an yanama an yakula tawadda wudu'ahu annabi idan yayi yana da janaba yake son yayi wanka yayi barci ko kuma yayi abinci sai ya arwalla irin arwallar shi ta sallah hadisin yana Muslim da sunanin Nasa'i da sunanin Ibn Majah kenan su ga hujjar su a cikin sunanin Abi Dawud da hadisin Ammar ibn Yasir yake cewa ai an yi rango mai gami da mai janaba an yayi abinci ko ya sha abin sha ko kuma yayi barci kahin yayi arwalla amma ce abinda malamai mutane suke bisa akan shi shine abinda Abi Duhayr rawaito an tambaye shi ya akulu junubu mai janaba zai iya cin abinci kala yace eh zai ci abinci wa yam shifal aswaq hamma ta hika suwa wala mai zikuru wudu an kabar hu bai an baci ba arwalla gabanin shi kuma wannan ita ce magana al-Imam Malik da ma maganganun mafi yawaicin malaman fiqihu cewa annal wudu alaysa biwajibin ali arwalla ba wajibi bane a gare shi idan yayi ne huta zuwa ga bukatun shi amsar da zasu bada ga hadisin can da ya wuce na cewa annabi alaihi salatu wassalam in yana janaba bayyayin abinci kuma bayyayi barci har sai yayi arwalla dan annabi ya kasance kiyayewa yake akan alhalu mafi kamala hali mafi cika daga aikin wannan nashi ba a daukan wajibi sai in shi yayi umarni ko yayi magana yace na daga cikin wanda suka ce la wudu alaihi zara da an yata ba arwalla ga mai janaba ba wajibi bace idan yayi ne yi cin abinci da Malik da malaman Kufa ma Abu Hanifa da daliban shi kenan da Shafi'i da Al-Imam Al-Auza'i da Ahmad da Ishaq ibn Rahuwiya cikin hadisin Abi Huraira an doki halaccin yin haka akhazul imam wal alim bi yadi tirmizihi malami ko kuma shugaba ya rike hannun dalibin shi kuma alhali yana kasa da shi wajen daraja da kuma tahiyya tare da shi yana mai matsayin abokin tahiyyar shi kuma a cikin hadisin mun karanci kyakkyawan ladabi ga wanda ke tahiyya tare da malamin shi ko shugaban shi cewa kada ya tahi ko kuma kada ya rabu da shi har sai ya sanar da shi game da haka gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Abu Huraira zargi amma zargi wanda yake annabi wanda ya saba cewa ina ka tahi banganka bai akai haka ba tare da fada ba dan saboda shine halin zargin annabi alaihi salatu wassalam ala tara qaluhu baka gaba cewa fadar annabi alaihi salatu wassalam lokacin da Abu Huraira ya tace aina kunta ya Abu Huraira ina kake ya Abu Huraira sai yayi nuni akan wannan cewa an so gare shi da kahin ya rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi izini kamar yadda suratul nur ta mana bayani wa akhazuhu bi yadihi da riko da hannun shi da yake Abu Huraira nuni ne akan cewa mai janaba mutun ne mai tsarki ina ganin zan mu takaita mun zo kan babi a wannan ba sai da sharhi ko dayan babi na 25 babu kainunatul junub fil baiti idza tawadda'a qabla an yaktasil baban dake bayanin boyewar mai janaba a cikin daki alkin ana kiran da larabci alkin nu daki kamar da mai mukama ya kawo shi idza tawadda'a idan yayi arwalla qabla an yaktasil kahin yayi wanka hadisi na 286 yake ce haddathana abu nu'aym shine wa kenan al-fadl ibn dukayn قال يك يتي حدثنا هشام وشيبان ان يحيى انا ابي سلمى قال يك يتي سالت عائشه ناتم بعائشه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب شن النبي yana barci idan yana barci idan yana da janaba mun ba sanan min marqadina al-marqad shine gurin barci قال sai take cewa na'am eh haka ne wa tawadda amma yana arwalla kahin yayi haka nan kin wannan kuma mahallu shahrikin shi zahiri ne kyararbe bukatun wani dogon bayani na gaban shi ma haka nan babu na umul jinubu baban dake bayanin barcin mai janaba hadisi na 287 al-Imam yake ce haddathana Qutaiba ibn Sa'id haddathana Lais an Nafi an ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junub shin dayan mu zai iya yin barci yana tare da janaba qala sai yace na'am eh idza tawadda ahadukum idan dayan ku yayi arwalla falyarqudu huwa junub to yayi barci yana tare da janaba shi kenan to inda malamai suka yi ta bayani arwalla wannan wajibi ce ko kuma mustahabbi ne amma magana mafi inganci daukan ta akan wajibi dan saboda umarni idan ya huto a kaida ta usulul fiqi umarni in ya huto daga Allah ko manzon shi a wajibi ake daukan shi sai dai fa in an samu wani abin da yake sarrafa shi ya maida shi cewa wannan abin ba wajibi bane haka kuma idan aka dauki wannan umarnin aka gama shi da aikin Annabi alaihi salatu wasallam sai ya kara mishi karihin wajabtuwa dan gashi ya ce sai an yi arwallar za a yi wanka za a yi barci kuma doriya akan haka kuma sai Annabi gashi a rayuwar shi kuma ya kiyaye haka nan kin yake yi ko ga hadisin da Aisha da ya gabata kuma gara basa ce kai da wanka ma yake kanka aka rungumto maka aka zabto wajen kai arwalla kenan ka samu rangwame kuma ba an tsaya ba kana ta jancewa wajibi ne ko mustahabbi ne ko kaza ne kawai kai tunda ka samu rangwaman cewa wankan kana iya barin shi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi